أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا وانا لتاشينا دالي أعظام تاشيشاشينا أشيرن لشدا هل ينزو منذ يديك ما أيكي قدن قدن ينا يبن شيخ مال الناصر shi shehinsa ya dagaya maka abubuwan da Shehu Malam Nasir yayi wa addini wanda wannan shine dalilin da yasa yayi da shi kam sunnatin ayyata ba'da imatatin wa dalalatin akamatta ba'da tawaqqudi kam sunnatin ayyata ba'da imatatin wa dalalatin akamatta ba'da tawaqqudi kam sunnatin dewa sunna a haita da Shehu Malam Nasir ya rayar da ita dewa abubuwan da suke sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun rabu da su sai da Shehu Malam Nasir ya zo ya raya ta ga mutane wa dalalatin akamattaha dewa bata akamattaha da ya kashe wannan bata kamar yadda ake kashe wuta ba da tawakkudi bayan da tana ci kamar wuta shine tawakkudu shine shi irin na wuta kam sunnatin da yawa sunna a hayaita da Shehu Malam Nasir ya rayar ba da imatatin bayan wannan sunnar an kashe ta wa dalalatin da yawa kuma bata akamatta da Shehu Malam Nasir ya kashe shi ya tasar da shi kamar yadda ake kashe wuta ba da tawakkudi bayan da tana ci kamar wuta wa faita wallazi da'ul hawa bisu qaddajat zulumatuha wal jahlu waril asnudi wa faita yace ya kai Shehu Malam Nasir wa faita kazo a lokacin da kazo wal bid'u bid'o'i na addini al hawadisu wanda aka kirkire su a cikin addini kad da dat zulumatuha zulumatuha dufun su kad da dat sun difunta wal jahlu a lokacin zalunci waril asnutu shine yake kunna kastu yake kunna kastu eh wa faita Shehu Malam Nasir kazo wal bid'u bid'o'i al hawadisu na fararin abubuwa kad da jat zulumatuha zulumatuha duhun su kad da jat ya duhunta mana an kirkiro abubuwa na bid'o'i abubuwa dawa a addini kuma duhun su ya kai mana bid'o'in nan sun yi karfi wal jahlu kuma haka a lokacin jahilci shi ma yayi karfi yace kai waril asnudi jahilci ma shine yake kunna kastu wari shine kunnawa kamar yadda ake kunna ashana waril asnudi jahilci shi yake kunna kastu mana zalunci jahilci shi yake jin ragamar komai komai ana yin sa cikin zalunci jahilci in aka ce waril asnudu asnudi shine kastu a da lokacin da babu ashana da dutse ne suke hadawa da dutse da wasu abubuwa su buga sai wuta ta kama ko kuma a samu wani ice a hada da wasu abubuwa a rarake wani kara a tattura sai wuta ta kama to wannan shine waril aznudu aznudu shine kyastu wari kuma kunnawa in a yanzu ne yadda zaka fassara mutanen zamani su gane sai ka ce wal jahlu jahilci waril aznudi shine yake kunna ashana kaga komai zalunci wannan jahilci yake jagoranta kenan والدين مقدم وسلم عالم والهدى بيض الأنوك ولقطة لم تنشدي والدين مقدم وسلم عالم والهدى بيض الأنوك ولقطة لم تنشدي والدين شهو مال الناس لوكة لكذو والدين ألوكة الدين مقدم وسلم عالم ينا أبو شافي وعلاموني shine madmusul alami ma'alimi abin shafe wa alamomi wal huda da shiriya duk an share alamun addini ma ba za mu haga alamun sa ba duk an lulluba addini wadinu addini a lokacin madmusul ma'alimi an shafe alamomin sa ba za mu haga alamun sa ba wal huda a lokacin kuma shiriya bibul anoki ta zama kwan kwanjimana ta zama kwan jimana amma al'anuk shine kamar namijin jimana saboda kwan sai yana da mungun wahala in zai yi kwai ya kan yi tafiya mai nisa ya je ya yi shi saboda haka a lokacin shiriya sai ta zama baydul anuki kwanji mana abu ne mai wahalar samu wal qudatun sai ta zanto kamar wata suntuwa wani kaya ne da ya fadi wani ya tsinta shine wal qudatun ta zanto kamar wata tsuntuwa ne lam tuyi shati wanda ba cigita ta ba kayan ka ne ya fadi wani ya dauka kuma baya so ma a gane yaya kake ga dabarun da zai wajen canzawa abun kamanni da boye shi da smuggling dinsa to haka shiriya ta zama waddini a lokacin addini madu muslima alimi yana abin shafe wa alamomi wal huda bidul anuki ita kuma shiriya sai ta zama kwanji mana wal qudatun ta zama wata iriyar tsuntuwa lamtin shari da ba a cigi ta ta an boye ta mana addini ma ba a masu mutane su gane ma cewa akwai ma akwai shi ma وَالسُنَّةُ الْغَرَّاءُ قَفْرٌ مُوشِشٌ مَا فِيهِ مِنْ هَادٍ وَلَا مِنْ مُهْتَدٍ وَالسُنَّةُ الْغَرَّاءُ قَفْرٌ مُوشِشٌ مَا فِيهِ مِنْ هَادٍ وَلَا مِنْ مُهْتَدٍ وَالسُنَّةُ الْغَرَّاءُ شو مال الناس اللوكتين دكذو والسُنَّةُ سُنَّةُ كما أيه صلى الله عليه وسلم الْغَرَّاءُ وَجَتَكِ مِنْ حَكِي قَفْرٌ أَلُوكَتُنْ سُنَّةَ تَعْزَمَ فَقُوا مُوشِشٌ مِكِيوَ ta zama fako ne da babu kowa a gurin ma fihi min hadi babu wani mai shiryarwa a wannan gurin bayan ta zama fako ne kuma babu kowa kana tafiya a cikin daji dajin da babu hanya babu bishiyoyi kuma babu wanda zaka tambaya shine kafrun mushishin fako ne tsandauri ne gurin kuma babu kowa ballantana ka tambaya kace gabas sanyi ko yamma ko kudu ko arewa ma fihi min hadi babu wani wanda zai shige da kai a wannan gurin fa ya nuna maka hanya wala min muhtadi yace kai babu ma wanda yake neman ma ya san hanyar kaga aikin babba ne kenan to a wannan lokacin shi malam nasir yazo yayi wa addini aiki eh wasunnatul garra'u sunna ne haske kafrun sai ta zama fako muhshin mai kewa wanda babu kowa ma fihi min hadi babu wani wanda zai shiryar da mutane a wannan guri wala min muhtadi ko masu neman shiriya nashibat bi babu eh hamu kalibu baiga min mimma alifil adati adin mihrabi nashibat bi babu eh ha makalibu baiga min mimma alifil adati adin mihrabi yace nashibat makalibu faratu shine farce wanda wasu ke ce masa akaifa makalibu baiga min faratun farce irin na zaki shine baigamu makalibu baigamin faratu na zaki nashibat ita ce ta cikwami bidaba aiha dama bin addini guda biyu shine nashiba cikwama yadda za a kama abu da karfi a rike shi gam shine makalibu baigamin faratun zaki nashibat ita ce ta cikwami bidda ba ai ha dama bin addini kaga ya kake ga zaki in ya kama mutum ai kwace shi sai an yi da gaske to bidda ba ai ha kuma dama bin hakan ma kuma dantse aka kama dantsan kuma ba guda ɗaya ba bidda ba ai ha dama bin guda biyu gaba ɗaya kamar ka tambaya waye ya kama wani irin zaki ne yace mimma alifil adati mimma alafi daga abubuwan da aka saba da su al'adati na al'adu waɗannan abubuwa na al'adun su suka zama zaki suka kama addini adi kuma zakin fa da ya kama wannan addinin adi zaki ne wanda yake mai wuce gona ko kuma min ma'alifil adati daga al'adu wanda aka saba da su adi kuma al'adun da suka wuce gona da iri ba al'adu masu kyau ba akwai al'adu masu kyau akwai kuma marasa kyau to adi al'adun marasa kyau misirati wanda suke ababan haushi wanda akwai ma akwai takeici ma da shine mihradi ababan haushi wannan kenan ko kuma kace makalibu bai gani faratun zaki mihradi wanda kuma far zakin mihradi wanda yayi fushi nashiba shine ya cakwame bidaba aiha da matsin addini mimma alifil adati daga al'adu da aka saba da su adin wanda kuma al'adun ba masu kyau ba adin wanda suka wuce gona da iri wa mahal miha ku buduriha fatakannafat muqallinuha zalma'u zailin sarmadi wa mahal mahamiku buduraha fatakannafat muqallinuha zalma'u zailin sarmadi yace wa mahal mahamiku almahamiku abin da yake lallibewa shine mahamiku kamar sama ta zamto tana wardake sai wani hadli yazo sai lillibe sama sai ce duhu shine mahamiku abin da yake lillibewa wamaha shine ya shafe buduraha wata na addini ka san dai da wata ya kai ga haske in aka samu matsanancin gigishi to zaka samu gari yayi duf to abin da yake nufi mahamiku mai lillibewa wamaha shine ya lillibe buduraha wata daren 14 na addini addinin akwai shi amma an boye shi saboda haka fatakanna fa muqlan nuha shi wannan hadirin da ya riba da addini fatakanna fa sai ya kewaye muqlan nuha muqlan nuha idanuwa kwayar ido annuha irin na hankali zalma'u layli sarmadi sai addini ya zama zalma'u me zalma'u layli dare mai duhu sarmati wanda yake madawwami to a cikin wannan yanayin shehu malam nasir yazo ya hidimta wa addini shine wa mahal mi haqu buduriha al mi haqu me lillibewa wa maha shine yazo ya share buduraha daren wata 14 na addini fatakannafat muqulanha sai ya lillibe muqulanha idanuwa na hankali zalma ulailin sai ya zama dare ne mai duhu sarmadi wanda yake madawwami yace wa afat asirul hawa asaraha fastabhamat annashidin aw munshidi wa afat asirul hawa asaraha fastabhamat annashidin aw munshidi a asirul hawa guguwa shi yasa can qur'ani yace iqsaru fihi narun fahataraka iqsaru iqsaru shine mufradin ta guda daya kenan can qur'ani yake cewa iqsaru fihi narun fahatarakat a asirul hawa guguwa irin ta san zuciya yaya kake ga guguwa wanda take zuwa da karfi to a asirul hawa guguwa irin ta san zuciya wa afat ita ce ta share asaraha alamun addini tunda kaga asar idan aka ce ga mutane sun bi tana ai za ka ga alamun sawun su ko ga yadda suka taka ga yadda suka ji to sai guguwa ta zo mai karfi to a asirul hawa guguwa irin ta san zuciya wa afat sai ta share asaruha alamomin shiriya fastabhamat annashidi fastabhamat sai ta nemi bayani annashidi game da waye yake neman shiriya aw mun shiri kowaye zai cigi shiriya saboda haka sai aka bata malam nasu ita shiriya ce ta nemi waye za a kawo fastabhamat sai shiriya din ta nemi bayani annashidin game da waye mai neman shiriya din aw mun shiri kowa zai cigi ta ta wastawqat aydil gawayati wal hawa bi azimmatil albab shillat min yadi wastawqat aydil gawayati wal hawa bi azimmatil albab shillat min yudi wastawsakat aydil gawayati aydil gawayati hannuwa na bata aydil gawayati hannuwa na bata wastawsakat sai ta dauri aydil gawayati hannaye na bata wal hawa da san zuciya wastawsakat sai ta daure bi azimmatil albab ragama irin na hankula shullat kuma sai aka shanye min yudi hannu ita wannan shiriya din kaga aiki ya baci aidil gawayati hannu na bata wal hawa da hannu na san zuciya wastawsakat sai ta daure bi azimmatil albab bi azimmatil albab ragama irin ta hankula ta daure ragamar hankula shullat kuma sai aka shanye min yudi hannun wannan shiriya din min yudi hannayen shiriya bayan an daure ta an kama ragamar ta a daure kuma shullat sai aka shanye abinda ake nufi shullat shine kamar irin su paralyze shullat min yudi sai aka shanye hannun ya zama mai shalal shine kamar paralyze wanda kamar mu a Hausa da muna ce masa shan inna so da haka bayan daure wannan shiryar da aka yi sai kuma hannun addini sai aka sawa hannun shan inna yaya kake gani kai koda hannun mara lafiyar salau aka masa irin wannan daurin kaga ba zai iya kwacewa ba to hannun da zai kama ya kwace ma sai aka shanye hannun sai hannun ya zama kamar mai shan inna wala ilmu bahin silhu wa sadattuka qad summa wal gayyi itala bi mujannadi wala ilmu bahin zulhu wa sadattuka qad summa wal gayyi atala bi munajjidi bi mujannadi yace wala ilmu a lokacin ilimi bahin zulhu in wasa bahin sai ta koma rana kaga babu ilimin kenan wal ilmu ilmi a lokacin zilluhu in wa sabahin sai ta koma rana wasadattuka an sakuwa irin na tsoran Allah wasadattuka an sakuwa irin na tsoran Allah kada summa sai aka kurumtar da shi shine amsa ko wanda in ka karba in ka fada kamar eko in ka fada zaka ji tana dawowa to kada summa sai aka kurumtar da shi in kai maganar tsoron Allah ma babu wani responding shine ba wani reactive idan ka zo kai maganar shiriya ma ba wani reactive ba wani sakamako da zaka samu mai kyau a jan mutane ba wani responding da mutane za su yi shine wanda da tuka an sakuwa irin na tsoron Allah shi an sako shine kamar echo na yanzu in kai magana sai ka ji tana maimaitawa to an sakuwa irin na tsoron Allah kada summa sai aka kurumtar da shi in ana magana tsoron Allah ma babu mutane kwata-kwata ma abin ma baya ma jikin su ba sa ma saurara wal gayyu bata idala sai ce ta daukaka bi mujannadi da wata idiyar runduna ta sojoji bata ita ce mai sojoji ita ce mai mulki to a wannan lokacin shehu malam nasu ya zo ya yi wa addini aiki eh wal ilmu shi ilmi bahin zilluhu zilluhu in wa sabahin sai ta zamto ta zama rana wasadattuka an sakuwa irin na tsoron Allah kada summa sai aka kurumtar da shi wala gayyu bata in ita ta daukaka bi mujannadi da sojoji fa ka shafta jil ba bal jahalati an sana badarin yaluhu biya'uhu lil muqtadi fa ka shafta jil ba bal jahalati an sana badarin yaluhu biya'uhu lil muqtadi fa ka shafta shehu malan nasir sai ka zo fa ka shafta sai ka yayi jilbabal jahalati mayati irin na jahilci an sana badari daga hasken wata na shiriya yaluhu sai ga hasken shiriya yana bayyana yaluhu biya'uhu sai ga hasken shiriya yana bayyana lil muqtadi ga mai neman sa ga mai cigiyarsa lil muqtadi ga wanda yake neman yake koyi lil muqtadi ga wanda yake koyin hanyar magabata shine lil muqtadi ga wanda yake koyi da magabata fa ka shafta sai ka yayi jilbabal jahalata jahalati jilbab mayafi al jahalati na jahilci saboda yadda jahilci ya lullube mutane to sai ka yayi mayafi irin na jahilci an sana badari daga hasken daren wata 14 shine an sana daga hasken badarin wata da ran 14 yaluhu sai ga hasken addini yana bayyana yaluhu biya'uhu sai ga hasken sa yana bayyana lil muqtadi ga wanda yake koyi da sufaye jagorori waliyai jagorori waliyai wannan karatun yana hada da guri yana hada da na gaba bari mu kara baiki dai saboda karatun ya hadu bal daw asubuhin ban naharin nasikin ayatuhu laylashku fi zurrati da yazo ya bayan da addini na cikin wannan yanayi yazo ya cire bargo na jahilci daga daren wata na 14 na addini sai ga hasken addini ya bayyana ga masu koyi yace kai bari ma fa ba wai daren aka yaye ba ba wai mayafin ma aka yaye ba a baddo isubihin kai shehu malam nasir ya zo ma da hasken safiya ne wa addini gari ne ma ya waye shine bal yace kai bari ma fa baddo isubihin hasken safiya yayi yace kai bal nahari kai yace bari ma nahari rana ce nasikun ayatuhu, wanda ayatuhu a alamomin ko kace hasken wannan ranar nasiki mai sharewa ne lailal shukuki dare irin na shakku zurrati yana mai shakishi balbau asubihin yace kai bari ma haske ne na asuba bal nahari yace kai bari ma rana ce wanda ayatuhu ayoyin wannan ranar ko kace hasken wannan ranar nasiki mai sharewa ne da lailal shukuki dare irin na shakku a zurrati wanda yake an shake shi wallahu ta'ala a'lam.